gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Sauraro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya haka kuma muka je kasar Ghana a garin Kumasi za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa masu gabatarwa
Safinatu Sadisu Dangi
sai kuma ni Usman Ahmad
masu sauraro yau litinin 27 ga watan Agusta da shekarar 2018 zamu yi magana ne akan shin waɗanne irin darussa muke koyowa a ayyukan ziyarar ibada kamar zuwa Makka ko birnin Qudus musamman ga mata a matsayin su na iyayen da suka fi kusa da ƴaƴan su
zuwa na aikin haji na koya hakuri da zama tare zaman tare abin da ban taba yi ne ba kuma da nazo na gane yanda kowa ana zama tare da hakuri
mu'amala da mutane sayayya aikin haji ba na rago ba za ka ga tsofi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna dawafi suna safa da marwa
to bayan an ji wannan tattaunawa wanda aka ji so mun tabbinta wanda wakilin mu ta tattauna mana da jama'a a Makka bayan an gama aikin haji to muna nan kuma tafi da amsan tambayar da muka muku a shafukan mu na abota
za kuma mu ji ta bakin masu sauraro ta waya don mu tattauna yadda wasu lokuta akan samu wasu matan da ke zuwa aikin haji da juna biyu wasu har ma su haihu a can
to muna son mu gane cewa wani irin mataki ake bi ne wajen tantance masu ciki kafin su tafi Makka ko kuma irin waɗannan ayyukan ibada sannan me ya kamata a yi dan a kare faruwar irin waɗannan abubuwa wanda ya saba wa dokar zuwa ayyukan haji lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655
yanzu zamu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota cewa a ganin ku waɗanne darussa ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa Makka ko birnin Qudus
to sakon farko ya fito ne daga Zaharuddin Umar baban yara bici yace salamu yau da gobe kadan daga cikin darussan da ya kamata mutane su koya daga ziyarar ibada zuwa Makka sun hada da jin tsoron Allah son juna rashin kyamatar juna zumunci bin doka da oda tausayawa talaka tunawa da ranar alkiyama da dai sauran su Allah ya sa mu dace mu ma mu ziyarci wannan wuri amin nagode ku tashi lafiya
to sai Musa Salifa Tuskum MSP yace hakika ziyarar Makka kadai ta isa ta kara wa mutum imani da kwadayin aljanna
sai kuma Jabir Yahaya Muhammad Kadisau yace hakika ziyarar waɗannan wurare yana da matukar muhimmanci musamman ganin yadda waɗannan wurare ke da muhimmanci ga al'ummar musulmi
sai Abubakar Kawu Girgir yace jin tsoron Allah da rike gaskiya da taimakawa duk wani mai neman taimako da kuma uwa uba rike ibada ka'in da na'in hakika wannan darussa ne masu matukar muhimmanci da ya kamata mahajjata da sauran jama'a su koyi da su.
Bafaji Sulaiman Nafaɗa yace a gaskiya ya kamata mu koyi tausaya wa juna da kuma gudanar da ayyukan ibada akan lokaci duba da yadda wasu da yawa suke wasa da salloli amma a can ƙasa mai tsarki da zarar lokacin sallah yayi kowa kokarinsa ya rufe shago ya tafi masallaci domin dimbin ladan da ke hakan ke da shi.
Sai Rulwani Ibrahim London ba Adamawa yace hakika akwai darussa kamar tausayawa marayu da marasa galihu da yawaita ibada kaskantar da kai da dai sauransu ku tashi lafiya masu malaman zauren yau da gobe
to mun gode sai Zainab Musa mai addu'a tace ya kamata da duk wanda Allah ya ba ikon zuwa Makka ya kare jin tsoron Allah ya kare biyayya da bautawa Allah shi kadai ya guje wa sabon Allah, Allah ya sa mu dace.
To amin. Sai Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau yace hakika akwai darussa masu matukar yawa waɗanda idan har da gaske mabi yake to kuwa zai ga darussa waɗanda suka hada da ibadu masu yawa, kaunar juna, mutunta juna da dai sauransu. Dan haka ya kamata duk mabiyin da ya samu damar zuwa ziyara a ƙasa mai tsarki to ya kamata ya zama jakada na gari. Da fatan Allah ya bamu yin ikon ibadunmu ba tare da son zuciya ba, amin.
Sai kuma Rabi'u Nuhu na Buka yace assalamu alaikum yau da gobe. Ikon Allah yace tabbas akwai babban darasin da ya kamata al'umma su koya, shine san juna da kauda duk wani kabilanci da wariyar launin fata da rukun addini tsakani da Allah. Ku tashi lafiya, uga kabara da anta Safinatu.
To mun gode. To idan muka koma shafin mu na Twitter @abubat_sadiq_Khadija tace tabbas akwai darussa masu dimbin yawa da masu zuwa maka ko birnin Kudus domin gudanar da ibada, saboda a kullum zaka kasance cikin tsarki tare da karanta littafin addini da nuna halaye na gari da taimakon marasa karfi.
To sai kuma Atmaida Aminu yace assalam, darasin da ya kamata waɗanda suka ziyarci Makka ko birnin Kudus su koya shine sanya tsoron Allah har zuciya ba iya fuska kadai ba.
Sai @SY mai lengelenge yace darussa sun hada da juriya da yafiya ga juna, sannan uwa uba mutun ya san da cewa a duk lokacin da ta Allah ta kasance a kansa cikin ire-iren waɗannan tufafin farare na harami za a rufe shi da su.
Sai kuma @Arabiyu gidan Madi GMD kenan yace fatan alheri gare ku malaman yau da gobe. Darussan da ya kamata masu zuwa Makka ko birnin Kudus su koya sune yawan sadaka da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin istighfari wato neman tuba kenan da sauran ayyukan alheri.
To sai daga ƙarshe @Ishaq_Babalau yace salam yau da gobe, tabbas akwai darussa da ya kamata a koya musamman kamar halaye na gari. Ku huta lafiya yau da gobe. To mun gode. A ci gaba da turo mana da sakonni.
To game da wannan batu na darasin da ya kamata a koya a yayin ayyukan ibada da ya shafi kamar zuwa aikin haji da kuma irin su Kudus wanda kiristoci kin san suna zuwa Jerusalem ko su aikin nasu hajjin, haka kuma musulmai na zuwa Makka su nasu. To wani irin darasa ya kamata mu koya domin su mata musamman suna zuwa da yawa a irin wayannan abubuwan kuma suke dawa cikin iyali wanda sun fi kusa. To wakilar mu Madina Dauda ta tattauna da jama'a zuwan muhawarar yau da gobe domin sanin wani darasa suka koya, me suka gani ya burge su da mamaki da sauran makamantansu a ƙasa mai tsarki.
Jama'a, muna muku maraba da zuwa zauren yau da gobe da ke zuwa daga Makka a ƙasar Saudi Arabia. A yau ina tare da baƙina guda uku, da Hajara Salihu Babudu, Amina Modu da kuma Lubabatu Shu'aibu. Za mu tattauna akan aikin haji da kuma irin darasin da aka koya lokacin aikin haji. Da farko bari in tambayi anti Amina Modu, kin zo aikin haji, na san ba hajin ki na farko bane ko?
Na farko ne.
Hajin ki na farko ne?
Eh.
To menene zaki ce darasin da kika koya a zuwa wannan aikin hajin naki?
Eh to, darasin da dai na koya a wannan hajin shine na koya hakuri. Domin anan ana ce mana duk wanda ya bata maka rai sai kai hakuri, saboda in ba kai hakuri ba kar haji kai bace, akan ba masu haji mu ya bace duk abin da mana sai mu yi hakuri, sai abin ya zo bi jiki. Da a ce ma ko a gida haka muke da abin ya canzu, ya mun samu kyakkyawan rayuwa sosai.
Bari zo wajen Hajira Salihu, ke kuma menene zaki ce kin koya a zuwan ki aikin haji?
Zuwa na aikin haji na koya hakuri da zama tare. Zaman tare abin da ban taba yi ne ba, kuma da nazo na gane yanda kowa ana zaman tare da hakuri, karin hakuri da juna.
To ke ma din aikin hajin ki na farko ne?
Na farko ne.
To bari dai a hankali a zamu dawo. Lubabatu, ke me zaki ce kin koya?
Gaskiya zuwa na koyi zama da jama'a, saboda taro ne na mutane daban-daban, yarurruka daban-daban, al'ada daban-daban, amma kuna zanne tare, kuna haƙuri da juna, zama ne na lumana da amana tsakanin ku da juna. Kowa yana zanne yana ibada, kuma yana kula da ibadan shi, kai ya bata ibadan shi. So ni babban darasi da na koya shine a sai duniya za ta zanna lafiya idan aka saka haƙuri a cikin rayuwa.
To kafin ki zo aikin hajjin nan, anti Amina Modu, wani irin labarai kike ji ne na zuwa Saudiya lokacin aikin haji?
Eh to,
ana da yace in kun je haji fa kar ai sayayya in an yi sayayya maybe at the end za zubar da kayan ku ku rike ku zauna kar ku yi kar ku amma gaskiya mun zo mun kasa daurewa mun je muna sayayya daga ba sai ka zo kaga kudin ka ya kare ka zo ka shiga wani irin hali wasu ma har sayar da kayan da suka siya suke yi saboda haka abinda dai na koya ya kamata din gaskiya mu rike mu hakura mu jira sai bayan an sauke mutum yana so ya je sai abu ya siya shine dai abu na sanna
wannan ma din shi kanshi darasi ne ko
wannan ma another darasi ne sosai yanzu wannan ne farkon zuwa na da a ce zan kara zo wani haji ba zan yi abin da na yi yanzu ba shine abin da ne na koya
Hajara zuwan ki aikin haji na tabbata kin samu wasu irin labarai kafin ki zo shin yaya labaran da kika samu suke akwai wanda suka baki sha'awa ko kuma suka tsorata ki
eh sosai akwai wanda suka tsorata ni sosai
kamar wayanne irin labarai ke
su ce aikin haji ba aikin mutum da bashi da lafiya mutum mai karfi wanda zai iya aiki da kanshi kuma so mutane da yawa su ce aikin haji ba wasa yana da wahala sai kai ma ka zo ka gani a wanto alhamdulillah
da kika zo kin wahala
alhamdulillah babu wahala insha Allah
to me zaki ga mu wani bako wanda bai taba zuwa aikin haji ba yanzu in kika koma
abin da ran ga ma duk yan uwana wanda ba su taba zuwa aikin haji ba in har in sun sa niyya za su zo aikin haji zuciyarsu ya zama daya ka su bi bakin mutane alhamdulillah babu kowani wahala a cikin aikin haji
shi ma din darasi ne ko
darasi
to antiluba ke na tabbata kila hajin ki ba na farko ba kila ko
gaskiya ne ma haji na farko ne amma actually like abinda ta faɗi cewa mutane sukan gaya maka abubuwan da ke faruwa kaman in kun zo mu'amala da mutane sayayya ba aikin haji ba na rago ba sai na lura cewa sai in ma ka zo aikin hajin kaga yadda mutane suke yi sai kaga mutane sun motivation ɗinka ko sun encouraging ɗinka za ka ga tsofi waɗanda suke da shekaru da ba su da lafiya suna tafiya suna dawafi suna safa da marwa sai kaga a sai ai duk ciwo da ke jikin ka ya ware a sai aikin haji yana tare lallai da albarka banda lafiya da lafiya kuma da albarka
to barin dawo ga anti Amina zuwa hajjin ki na farko ne menene abin da zaki ce ya baki sha'awa shigowar ki kasar Saudi Arabia
abin da dai ban sha'awa shigowa na farko shine ina so in je harami in ga harami ne dama ina zuwa harami da naga Kaaba kai naji dadi abin ya ban sha'awa ba na ma son fita ciki ina nayi dawafi nayi sayi still na zo na ina ga rana har na kwana cikin Kaaba so farkon abin da ya ban sha'awa gaskiya haram ne masallacin haram inda Kaaba take shine ya ban sha'awa gaskiya shigowa na farko
baki mu'amala da wasu ba cikin gari da zaki zo ko da kuka sauka ko wani abu
eh gaskiya kam Madina kuma gaskiya sattar su kam shi ma ya ban sha'awa da kuma shiga rauda kurai ya ban sha'awa sosai domin rauda kam kai mun shiga ba mu ma so mu fita ana korin mu still muna ta so mu zauna a gurin so rauda ma gaskiya ya ban sha'awa ba kadan ba
kwana nawa kuka yi a Madina din
kwana 7 kai
Hajara kefa menene abin da yafi baki sha'awa da kika shigo Saudi Arabia
abin da ya bani sha'awa shine daga Madina da naje haram mun je rauda da muka je ina ta kallon ko ina gurin da baka taba gani ba abin sha'awa ne da kuma da muka zo muka zo masallaci muka je haram muka shiga ina Allah Allah gan Kaaba ina ganin Kaaba sai nayi kabbara sau uku nace Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ka san saki dawo shekara mai zuwa gan Kaaba gabana haka
tun kafin ki dawafin ma
sosai wallahi kai Allahu Akbar
to antiluba hada ido da Kaaba shine wannan karo na farko ya kika ji
gaskiya hada ido da Kaaba is amazing abu ne da zaka ga gashi nan kana kallon shi a TV kana ganin jama'a around it kana ga kaman yaya mutanen nan suke survive yanda ya suke numfashi ya suke tafiya ba sa jiwa juna ciwo da sauransu sai kuma ga ka kai ma kana cikin su kuna tafiya kuna mu'amala da juna ka dan ture mutum ka ce mashi sannu ka ya dan ture kai ce maka sannu gashi nan dai kuna mu'amala cikin lumana da amana kowa yana son dan uwan shi ga kuna ba ku san juna ba yaran ku daban-daban amma da kowa ya gan kowa yana murmushi ga murmushi wannan yana ganin dan uwan shi ne musulmi ba maganar yare bane ko maganar fata ko launin fata ko wani abu a'a a ce Islam ita ce abin da ta hada mu kuma ita ce ya zama ta da mu ƴan uwa kuma abin da ya burge ni gaskiya Madina ta burge ni mutanen Madina they are very accommodating suna mutane ne da suke son jama'a gaskiya a can naga inda mutum zaka ganshi ina zanna masallaci cikin masallacin Madina kawai muna zanna sai ga wata very young shekaru kadan kalilan tazo ta tara mu tace ku zo in karantar da ku Qur'ani muka zanna ta bude Qur'ani muna zanna mun dauka mun iya karatun Qur'ani sai ga wata yarinya karama tazo ta zanna tana gyara mana karatu tana koya mana karatu gaba ɗayan mu da tsaffi da yara ga tsafta ga son jama'a ga ba mutane kyauta zan baki labarin abinda ya faru a lift na hadu da ba wani bawan Allah yana riki da sallaya sai ce kai sallayan naka yayi ya man kyau kawai kamun ya fita lifta din sai ya juya ce mun gashi nace mashi a'a dan Allah ya tafi shi ce a'a shi dai tunda ya man kyau gashi ya bani kyauta so abin da kake gani a sai a duniya akwai abin da kai baka gani ba kuma a sai a duniya akwai abin da zaka fita kaje kai karatu gaskiya zuwa Madina da Makka abin ne darasi ne babba wanda zata iya canza mata rayuwa
to anti Amina in kika koma gida Najeriya wani labari ne zaki bayar ne ma waɗanda suke son su miki maraba su ji irin abubuwan da kika fuskanta anan
eh to farkon labarin da zan bayar gaskiya na batawa na Amina na dan bata Amina gaskiya domin da muka je jifa bayan mun gama jifa mu mun da muna kan dawowa sai muka bata ba mun bata mu zo tent din mu mutambice mun gaji sosai tukunna daga baya muka samu wasu ɗan muka ga wani signboard din Lagos tukunna sai muka ce kai tunda Lagos Nigeria ne bari in mun bi wannan signboard nan mun je wata kila mu samu ɗan Nigeria sai su directing din mu amma mun sha wahala kafin nan muka zo muka samu wajen sai aka yi ta directing din mu har muka zo tent din mu to ina ga shine farkon labarin da naje Nigeria zan bayar
ki zo Saudi Arabia kin bata amana
na bata amana
to bayan haka da wani labari na ka'itarwa da zaki bada
eh to rainin haram ma gaskiya zan bada labarin Makka da Madina gaba daya domin haram da cunkoson sa yadda muka da ana ce in kuna tawafi kafanka ba zai taba kasa ba kaza kazan da ake fada gaskiya this time around ba mu experience wannan abun ba kowa da kafan shi yake tafiya so wannan ma gaskiya zan iya bada labari akan shi
to Hajara bari mu ji naki irin labarin da zaki ba ƴan uwanki in kika koma
farkan abin da zan fara ba su labari shine batawa na Amina
okay ma kin bata
sosai tare muka bata mun bata muna ta tafiya da mun je mun yi jefa da muka dawo sai mun je mun shiga wani country daban kawai wannan ma is a very good experience kuma zan ba su labarin yanda masallacin haram yake kuma ina fata su ma shekara mai zuwa suna garin nan insha Allah
to biki mu'amala da wasu ba wanda yaran ku daban ko kuma ku nemi yin hira ba sa jin kike ma ba kiya jin su
sosai suna nan sai mu sai kaman bebiya kan juna
to ya kuke fahimtar juna
sai mu kai bebiya sai mu ta ba no english sai ce no english sai mu ce halas bye bye right it was noisy
to antiluba wani irin labari zaki mayar gida ne kam
lallai ni ina da labari masu yawa na daya zan ba jama'a labarin mutanen Madina a sai accommodations da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam bai sai a kan shi ba it goes to all the Muslims around the world ba ruwan su da kadarka ko kuma yaraka ko wani abu da are very accommodating wannan abin ya burge ni sosai kuma zan ba da labarin yanda muke mu'amala a masallaci za ka ga mutum daga wani ƙasa wani duniya bai jin yaren ka baka jin yaren shi but yana so ya san labarin kai tambaye ka Africa Africa kace mashi Africa yana so ya sani a Africa ina ka fito to Africa eh Africa Nigeria you explain kai ma ka ƙara ce mashi Nigeria Nigeria bai san inda Nigeria yake ba but dai shi ya ganka Nigeria kuma mutanen Madina suna son Nigerians abinda na lura da Makka na ɗaya in ka je shago su ce Nigerians mutane ne masu in suna son abu suna saya na biyu suna son wani footballer wani Ahmed Musa in suka ganka Nigerians yes I love Ahmed Musa za su daga maka hannu wannan abu ne da suka sa a ransu kuma suke yasa suke son mu ma sannan a Makka masha Allah akwai labarin haram akwai labarin bata a Mina wannan abu ne da ya faru da kowa of course shawara da zaka ba jama'a in za ku tafiya ku dinga tafiya in group wannan yana taimakawa da muka zo Makka muka zo muka sauke dawafin mu dawaful ifada da muka koma Mina mu ma mun bata but alhamdulillah wani abin da ya burge ni shine a sai kasashen duniya akwai volunteers akwai mutane da suka yi volunteering kansu geographers da suka zo suna rike da maps din Saudi Arabia suna karanta muku tent from tent to tent these are the people that the sky guiding din mu sai muka samu hanyar mu muka koma gida cikin sauki to wannan ma abu ne da ba mu da shi ba mu cika wannan volunteering work din na kasashen mu ba abu ne wanda za mu yi shi ba albashi ake biyan ka ba but you want to do it sai ka yi shi saboda ka taimakawa mutane irin waɗannan abubuwa yana taimakawa ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma
anti Amina zan dawo gare ki fa saboda baki maganan irin abincin da kika tarar a Saudi Arabia ba ganin cewa wannan shine karin ki na farko da kika zo
eh to gaskiya ne wannan domin kafin mu zo an dinga ce mana kar ku je baya ji kar ku je ba za ku iya cin abincin su ba duk da dai ba a so a zo da yajin bana amma dai mun dan zazzo da yajin yadda aka faɗa haka gaskiya abincin nasu ba haka na same su ba dan zaka iya ka ci baya ji right from Madina abincin su was okay amma da muka zo Makka abinci ya dan canzo gaskiya abincin Makka da Madina daban ne a Madina muna siya abincin su kuma wasoke ko ba yaji zaka iya kace amma da muka zo Makka ma akwai abincin amma dai wani din gaskiya sai dai kai amfani da yajin da gaske saboda ka gaskiya batun abinci kam mun yi experiencing wannan din
to Hajara kin dan samu farakin sha a Saudi Arabia
ha sosai suna nan su takaru suna kawo tuwon shinkafa tuwon sakwara dan wake duk suna nan abincin Najeriya duk suna nan kala-kala har da somiyan kuka duk mun ci
to wannan ba labari bane da zaki bayar a gida
sosai zan bada labari sosai a gida
anti Loba baran ji abin da ya kayatar da ke a cikin abincin da ake ci a Saudi
abin da ya burge ni dai shine rayuwa da muke mu a Africans muna cin abinci ba mu cika cin food ba da nazo Saudi ya sai daga a cin food is part of their culture abu ne da zakai ma zaka ji dadin shi akwai grapes akwai apple akwai oranges akwai a lot of fruits ana sannan kuma abincin su ba laifi in muna cin abincin da ake ba mu a hotel da ake ba mu safiya da yamma muka dan zuba yajin mu amma in muka fita waje muka je restaurants mu ci abincin Indians which is wata rana suna dan sa mishi chili Chinese su ma akwai barkono ba sai ka je da yaji ba kuma abincin su yana da dadi sai dai kawai in ce tsada saboda in ka dubi kudin kaga riyal 5 ne amma a sai in ka juya kudin Najeriya riyal 5 ne kake kira riyal 5 an ce abinci 16 riyal a sai kana maganan 1600 kai ko in baka san lissafi ba to lalle kudin ka zai kare kanka ankara so sai kana yi kana lissafi amma suna da abinci alhamdulillah akwai fruit akwai abinci abu ne da gaskiya ya burge ni anan abu ne kuma da zan ba da labari a sai ba lalle sai ka zo da yaji ba akwai abincin da zaka ci babu yaji
to mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa a madadin baki na guda uku wanda wannan aikin hajin da suka yi na bana shine aikin hajin su na farko Hajara Salihu Babudu Amina Modu da Lubabatu Shuaibu dukkan su alhazai ne da suka zo daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ni Madina Dauda da nayi hira da su nake cewa mu kasance lafiya mu canza mu gaba da ya dan samu saukin rayuwa mu canza mu gaba da ya
To kai tsaye kuma yanzu zamu dauki wayoyinku kamar yadda muka ce dan mu gano wani irin mataki ake bi na wajen tantance masu cikin ciki kafin tafi Makka.
Haka yake musamman ma sannan me ya kamata ma a yi ne dan kare faro irin wayannan abubuwa da kowa ya san ya saba ma dokar zuwa irin wayannan ziyaruri da ake zuwa na ibada. To shi yasa zamu tattauna da mutane dan mun so mu samu su masu ruwa da tsaki to amma kasance kamar
din suna haji yanzu
shi yasa bamu iya samun ko daya ba. To ga wani akan layi daga Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina Sokoto Nigeria.
To Bello dina.
Kuma abubuwan da suke kawo irin wannan na farko dai wani bi abin da ke faru irin wurin tantancewa sai ga amsa suna rai ko kuma an yi irin abin nan na gatanci to shi yasa gaskiya ana barin wasu suna ketarawa har suna
saboda wani ya san wani kenan kake nufi saboda wani ya san wani kenan sai ya samu gata sai ya tsallake kake nufi
kwarai
to mun gode Bello dina to mun gode Bello dina
to assalamu alaikum muna da kira daga Jigawa wake magana daga Jigawa
sunana Alhaji Ahmad Kafin ta kofar garin Bulangu a kafin sa local government ta daji
to muna jin ka Alhaji Ahmad Kafin ta
to alhamdulillah kamar yadda yan uwa suka faɗa hakika ne ma na je wurin aikin hajji nan na gani babu wahala sosai kamar yadda mutane suke kukutawa wahala kamar fata a mirakan kusan kamar ya zama wajibi ne yaji da fata a harani to kuma kamar yanda
masu juna biyu
tafiya da masu ciki nan tantancewa
dan kowa wannan shekara an samu irin wannan matsalar
na ga mutane da dama wanda suka je su da ciki ba ƴan Najeriya ba kuma kananan yara sun yi dokoki su suka tsara ba kuma mai dokokin Najeriya suka tsara a tashi lafiya daga Alhaji Ahmad Kafin
to mun gode ya ce wato shi ga launi kenan to bari mu je Kano assalamu alaikum
Amma alaikum assalam barka da aiki
barka ka dai to da muke magana daga Kano
mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya
to mun gode dan Juma muna jin ka ka rage amma rediyon ka
yau na ji ka abu da kuke tattaunawa kan dai zuwa mutanen mu Saudiya da kuma masu ziyara irin kudu haka
to muna jin ka musamman masu wanda ake samu su je da juna biyu
to ni abinda zan kara ga mutanen mu masu zuwa Saudi Arabia da Allah da Annabi idan sun je su rika kasancewa jakadu na gari ga kasahensu kuma abinda
mun gode dan Juma ai saboda
to muna da wani kira daga Sokoto eh assalamu alaikum
wa alaikum assalam hayya kina magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki daga lokar gamin Sokoto
to mallam Kabiru muna jin ka
to Bulan Yaki
gaskiya farko dai duk wanda Allah da rage Saudiya gaskiya zai farin ciki kuma zai ga ayyuka na ibada waɗanda baka taba gani ba
to me zaka ce ga masu zuwa da juna biyu mata da ke zuwa da juna biyu
gaskiya wannan duk wanda ka gani ya je da juna biyu Saudiya to ya bi ta wata hanya ne
magu-magu kenan
wanda Allah ka dira ji ya san akwai wahala musamman ma irin tashi daga Mina zuwa Jihar Shedan wanda yake wasu za su je kasa
eh akwai wahala dama ai wahalhalin ake guje musu ake cewa kasu je da cikin ai ba wai ba a san su je makan bane
to amma ka san su ma
to mun gode sosai
akwai kacewa ri da kai da wallahi ki gare ni
sai mu ci ya bace
maka na harami wallahi na bace kila na yi minti 30 ma sai inda nake
to ina ga mai juna biyu ta bace ka san Usman wasu ba wai ana ganin kamar na hada laifin masu mahukuntan da ke dai
amma
wasu in za su je wasu in za su je sai mazajen su yi masa fitsarin sa
ba shi ne mun ji wannan Aisha mu ta so dama in sun dawo maka mu tambaye su mu ji shin suna sanar da irin wannan cewa wani ba da kuma na kan ce ai wani lokaci zaka ga cewa saboda cin hanci da rashawa wani lokaci ka tutu a irin kasashen mu
kuma da kamar yadda wannan
zai ba da tawada kuɗin ma shi ne aunawan yayi
ko ba kuɗi ba ma sanayya din da wanda yayi magana yace sanayya eh yace in ka san wani to ba za a ma duba ka ba
to wanda kuma hakan bai dace ba domin in kin je kin wahalar da kanki kin wahalar da cikin kin wahalar da gwamnati
kuma ai ba ji ai bari ka dauki ciki ka je ka wahalar da shi
to Allah ya sa mu dace
amin ya Allah
mu sake jiwa kuma yau dai litinin kan yau shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe yanzu kan
safinatu sodengi
sai kuma Daniel Brown da shine wada umarnin shirin da injiniya mu ne wani Mr. PH ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan ko ba ta mance ba wasan ne na motsa jike din
Kotiam.